You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved someone like this. All I know is from the stars. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this.
Da 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 da